makada da mawaka kenan suke ta sheke ayarsu a filin jirgin saman kasa da kasa nawo bakar tufa a balle da ke wajen garin Bauchi inda dandazon magoya baya suka yi dafifi domin tarin tsohon gwamnan jihar Bauchi Dr. Malam Isa Guda matawalin Bauchi shi dai tsohon gwamnan Malam Isa Guda tun bayan da jam'iyyar PDP ta sha kaye a zaben da ya gabata kimanin shekaru biyu ya bar Najeriya domin yin jinya a kasar Ingila dawowar gwamnan jiharsa na haihuwa inji tsohon kwamishinan yada labarai Alhaji Salisu Barau Tafa Balewa shine godewa yan jihar Bauchi bisa kyakkyawan fata da suke da shi a gare shi
mun wa Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan rana da da ake zaton ba zai yi ba shine ranar da Malam Isa ya guda zai dawo jiharsa ma'aifarsa Bauchi garin su bayan Allah ya jarabce shi da jinya da ya tafi kasar waje wannan rana ce a wurin mu da kuma iyalansa da dukkan magoya bayan zaman lafiyar jihar Bauchi rana ce ta godiya
wani abun da yan jihar Bauchi ke dokin sani shine matsayin tsohon gwamnan a siyasa da kuma batun karban gida da hukumar EFCC ake ikirarin ta karba ga abin da Malam Isa ya ce kan waɗannan batutuwa
har yanzu ban da jami'a muna bin shugabanmu a jihar Buhari shine fadda na Najeriya shine Allah ya bashi shugabancin Najeriya kuma ya zama wajibi kowa ya dinga mishi addu'a kuma lokacin siyasa in yazo ko kuma in ya matso lokacin ne zamu tunani wace jam'iyya zamu shiga amma yanzu da kana da jam'iyyan da baka da jam'iyyan duk wannan shiri ita ne muna zumuncin mu na abin nan kuma yau zaka ga a fagen APC anan zaka ga PDP anan zaka ga ACC anan zaka ga yan jam'iyyu daban-daban sun taru a cikin sun tattawagan da suka rafo ne daga airport da saboda haka kowa na wani ni ba na bambanta kamar da kuka sani
to akwai wani abu wanda yake an ce wannan gida da muke ciki yanzu hukumar nan da take yaki da tattalin arziki ta kwace shi
to wannan kuma sai ku je ku tambaye su
ita dai gwamnatin jihar Bauchi ta ce tsohon gwamnan Isa Guda ya bar mata bashin kuɗi da na cikin gida da na ƙasashen ƙetare har naira miliyan 125 Abdulhad Muhammad Muya Amurka daga Bauchi a Najeriya